ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامو تشغبا ذكرتم لتاف بلوغ المرام إن شاء الله تعالى دقا كان حديثنا دريبيو دا ستين دا بقوي باب المساجد كتاب الصلاة لتاف بلوغ المرام wannan darasi yana karantar da mu hukuncin daga murya a cikin masallaci hukumu raf'i sauti fil masajid wa anhu yace kuma an karbo hadisi daga gare shi ya jeyar hadisan Abu Huraira suna da yawa yana nufin sahabin da ya ruwaito hadisin da ya gabata shi ya ruwaito wannan hadisin وعنه يعني أبي هريرة أنكر به حديث لدى أبو هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه سيدنا عمر يجعل الله سيدنا عمر مر بحسان ياوج حسان بن ثابت ينشد في المسجد yana yekuwar kasida a cikin masallaci wato yana rera waka a cikin masallaci asali annashid raf'u sauti kalmata annashid da larabci ma'ananta daga murya yekuwa idan mutum zai yi waka yakan daga muryarsa wannan shi ake kira annashid wannan dalilin yasa ibnu hajar al-asqalani ya jera hadisai da suke magana akan annashid abinda ake nufi da annashid ma'anarsa raf'u sauti in ka duba lisanul arab a mujallad na 14 shafi na 255 sayyiduna umar a zamanin yana shugabanci a masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ke garin madina ya wuce hassan bin sabit yana rera waka a cikin masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam falahaba ilaihi sai sayyidina umar ya harare shi kalmar lahaba ma'ananta nazarahu bi mu'akhiri ainihi sayyidina umar ya kalle shi da gefen idonsa wannan shi ake kira harara da hausa يعني من جانبه مما كان يمينا او شمالا متين يي كالو تا جيفن ايدنسا wannan shi ake kira lahaba shi ma yana lisanul arab a mujallad na 13 shafi na 179 sayyiduna umar ya zo wuce hasan yana rera waka a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam falahaba ilaihi sai ya harare shi to harara din nan ita kanta ai magana ce وكأن حسان فهم منه نظر الإنكار. إذن كذوبا سبل السلام نع الإمام الصنعاني أمجل النبي شافي ندريد تمانين دبقوي وان دوك يهراريكا تو أقوي مغانا أكسا سبو دهكا هرارا نند سيدنا عمر يمسا سيتسا حسان يويتنا نن سيدنا عمر بيجدا دن أبند يتييبا شيدة سيدنا عمر بيجي مسا قوميبا أما حسان سيجي فقال كنت قد كنت أنشدو na kasance ina rera waka a masallacin nan wa fihi man huwa khairun minka kuma a cikin masallacin akwai wanda yafi ka alkhairi na kasance ina daga murya shine annashid ina yekuwar waka na a cikin masallacin nan alhali akwai wanda yafi ka ya muttafaqun alai hadisin an yi ittifaki a kansa wato yana sahihul bukhari kitabu salati babu shi'r fil masjid hadisi na 422 da sahihu muslim kitabu fada'il sahaba babu fada'il hasan bin sabit radiyallahu anhu hadisi na 2485 ma wannan lafazin da yazo a cikin bulughul maram lafazin riwayar al imam muslim ce kuma akwai ragowar magana wanda Ibn Hajar bai kawo shi ba illa dai kawai yayi bayanin mahallu shahid saboda dama yana so yayi magana ne akan hukuncin daga murya a masallaci tunda ya kawo daidai nan an samu fahimtar abin da yake nufi amma hadisin yana da ragowa a lokacin da sayyidina Umar ya harari Hassan bin Sabit yace masa kad kuntu anshudu na kasance ina yekuwar waka kasida da Hausa waka wacce babu kalangu ita ake kira annashid ash-shi'r da Hausa akan kira ta kasida ya daga murya yana rera waka saboda ita wannan waka ba a yin ta a hankali dole sai an daga murya haka Larabawa suke yanda ka san me shela haka suke rera wannan waka lokacin da sayyidina Umar ya harare shi sai Hassan yace masa kad kuntu anshudu na kasance ina rera waka wa fihi kuma a cikin masallacin nan man huwa khairun minka akwai wanda yafi ka yana zaune bai taba hana ni ba saboda haka kai yanzu ba za ka hana ni shi dai sayyidina Umar bai ce mar komai ba illa dai ya harare shi sun maltafata ila Abi Huraira sannan sai ya waiga ya kalli Abu Huraira shi Hassan sai yace masa anshuduka Allah ina gama ka da Allah kai Abu Huraira asami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ka taba ji annabi ya fada ina cikin masallacin nan ina annabi ke ce min ajib anni ka amsa min annabi ke ce min ka amsa min Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus ya Allah ka karfafa mu Hassan da ruhi mai tsarki ka taba ji lokacin da annabi ya fadi wannan magana kada sai Abu Huraira ya ce Allahumma na'am babu shakka naji wannan hadisi dalili ne da yake nuna cewa babu laifi don an rera kasida an daga murya ana karanta kasida a cikin masallatai wannan shine hikimar da ta sa Ibn Hajar ya kawo hadisin nan saboda yana magana ne akan masallaci kuma ba shi kadai bane dalili akwai dalilai da yawa babu shakka dalili na biyu shine hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda tana cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabu li Hassan minbaran mithl masjid manzon Allah da kansa yana aje minbari saboda Hassan bin Sabit ya hau kan minbarin ya rera waka manzon Allah da kansa inji Aisha Allah ya kara mata yarda kana Rasulullah yabu li Hassan minbaran fil masjid يقوم عليه قائما زي هاو كان منبرين يتايا يفاخر الرسول الله زي هاو كان wannan منبري يتايا yana cika baki game da girman annabi Muhammad shine al-mufakhara yana cika baki da game da darajar manzon Allah aw qala ko yace yunafihu ar-rasulillah yana kariya ga manzon Allah tawakansa idan yana wannan waka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce inna allaha yu'ayyidu hassan bi ruhil qudus, lalle Allah yana karfafawa Hassan bin Sabit da ruhi mai tsarki. Ma yufakhiru aw yunafihu ar-rasulillah, matukar yana wato girmama al'amarin annabi Muhammad, matukar yana kariya ga manzon Allah. Yunafihu yani yazubbu ar-rasulillah. Hadisin yana sunan Abi Dawud, sunan Tirmizi, hadisin ya inganta, yana silsilatu sahiha hadisi na 1657 da kuma sahihul jami'i saghir hadisi na 1865. Sannan akwai wasu riwayoyi da suke zama iri daya da riwayar nan da ta zo a sunan Abi Dawud da sunan Tirmizi, hadisin Aisha a sahihul Bukhari kitabu badi'il khalqi babu zikirin mala'ika, hadisi na 2992 da sahihu Muslim fi kitabi fada'il sahaba, a wannan babi da aka kawo hadisin da yake bulughul maram, babu fada'il Hassan bin Sabit radiyallahu anhu, hadisin al-Bara'u bin Azib, hadisin Aisha ta tabbatar da abinda Hassan bin Sabit ya fada, yakan rera waka a masallaci kuma annabi yana ciki. Aisha ma ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yakan aje masa minbari ya hau kai yana rera kasida saboda girmama annabi Muhammad, saboda yabonsa. Sannan akwai hadisin al-Bara'u bin Azib wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa uhjul mushrikina, Hassan karama zambo da ake min ga kafirai. Idan aka ce uhjul mushrikin ana nufin kai zambo ga kafirai. Zambo shine magana na batanci, kai magana na batanci ga kafirai. Manzon Allah yake gaya masa haka, wa jibrilu ma'aka, kuma mala'ika jibrilu yana tare da kai. A wata riwayar ya ce wa ruhul qudus ma'aka, ruhi mai tsarki yana tare da kai. Manzon Allah ya bashi izini, ya bashi izini yayi batanci ga kafirai ta wakansa uhjul mushrikin. Me yasa? In ka duba lisanul Arab yana fassara kalma ta uhjuhu yani jazihi ala hijaihi iyaya. Kafirai a wancan zamani suna yin waƙe-waƙe na batanci ga annabi Muhammad, suna rera waƙoƙi saboda zakin manzon Allah, saboda aibanta shi. Shine manzon Allah yake cewa uhjul mushrikin, kai kuma Hassan tun da gwani ne wajen waƙa, karama min batancin da ake min. Shine amfani da kalmar uhju, wannan ba laifi bane, kamar yadda Allah ya faɗa mana a suratul shura aya ta 40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, sakamakon mummunan abu shine wani mummunan abu kamar shi. Don haka idan aka zage ka sai karama daidai wannan zagi, ba a cewa kai laifi. Kamar misali kuma a suratul baqara aya ta 194, faman i'tada 'alaykum fa'tadu 'alayhi bimithli ma 'tada 'alaykum, wannan yazo alal itlaq. Saboda haka yana gode cewa duk wanda ya mata aji kana da damar karama daidai yanda ya maka. Saboda haka su sun yi batanci ga manzon Allah, sai manzon Allah ya ce karama min batancin da suka yi min. Don haka abinda Hassan yake yi ba batanci yake musu ba, sakayya ce yake yi. Wato ana ce mar al-mujaza wa in wafaqa lafdul lafba, koda a ce lafazin da suka faɗa shine Hassan yayi amfani da shi wajen martani gare su, shi bai yi laifi ba saboda ramawa yake. Manzon Allah ya ce karama min Hassan bin Sabit, yana cewa wa jibrilu ma'aka, mala'ika jibrilu yana tare da kai. Akwai riwayar Aisha Allah ya kara mata yarda wanda ta bayyana tarihin abin yanda ya faru, tace asali kadima rasulullahi al-madina, annabi ya taho madina, annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar makka ya zo madina ya hijira. To tunda manzon Allah ya yi hijira, yanzu fada ake tsakanin musulunci da kafirci, tsakanin musulunci da kafirci. Fa hajjat quraish, sai mawaƙan qurayshawa suka dinga rera waƙoƙi na batanci ga manzon Allah. Wa hajjau ma'ahul ansar, saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Hassan bin Sabit uhjuhum wa inni akhafu an tusibani ma'ahum bi hajwi bani ammi. Hassanu kai ma kai batanci ga waɗannan kafirai, to amma ka kiyaye. Manzon Allah ya ja hankalinsa ya ce, saboda ‘yan uwana ne, kada fa garin batanci gare su waka ka ta shafe ni nima. Manzon Allah ya ja hankalinsa, saboda shi ma manzon Allah mutumin Makka ne, mutumin Makka ne, ‘yan uwansa ne, Qurayshawa suke bata shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, karama min, sai ya ce, to amma kai hattara. Inni akhafu an tusibani ma'ahum bihajwi bani ammi, ina tsoron kada fa batancin da za ka yi ma ‘ya’yan baffanni na shi ma ya shafe ni. Sai Hassanu, in ji Aisha, ya ce masa, law asullannaka minhum sallat sha’arati min al’ajin, ya Rasulallah, zan zare ka daga cikinsu kamar yadda ake zare gashi daga ƙulli. Zan zare ka daga cikinsu yadda ake zare gashi daga ƙulli. Kamar an haɗa ƙulli za a yi masa ko wani abu gashi na ciki, sai a zare, bai da wahalar fita. Hassanu haka ya ce ma annabi. Sai ya ce masa, wali maqulun yafri ma la tafrihi alharba, ya Rasulallah, ina da ƙwarewar tsara magana, maganar da za ta yi wa mutum ta'adin da kifiya ba ta mar. In ji Hassanu, ina da ƙwarewa yanda zan tsara magana, maganar ta yi wa mutum ta'adi ta'adin da kifiya ba za ta mar ba. Sun ma akharaja lisanahu, sai ya ma fito da harshen sai ya nuna wa annabi, ya ce, kaga harshen, fadaraba bihi anfahu, harshen nasa yana kamar na maciji, ya zaro shi ya fito yana da tsawo, sai da ya bugi hancinsa da harshen. A kan harshen ma akwai wata baƙar alama, sun ma daraba bihi zakanahu, bayan ya bugi hancinsa ya bugi kuma kumatunsa da harshen, sannan ya mai da shi ya ce, kyale ni da su. Malaman tarihi suka ce Allah ya zuba masa tsoron yaƙi, sai Allah ya bashi kuma basira na rama aibanta manzo da ake, saboda haka sai ya zama jihadinsa da harshe ne. Hassan bin Sabit. Aisha tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, uhju quraishan fa innahu ashaddu alaihim min rashkin nabli, kai zambo ga Qurayshawa, kai batanci gare su, saboda kalmar batanci, wato in aka tsara ta a waka, ta fi ɓata ran Qurayshawa fiye da mayaki. A zamanin da Larabawa sun fi damuwa da magana mara kyau da aka tsara ta a waka fiye da yaki tsakanin ku da su, sun fi damuwa da al'amarin waka. Saboda haka idan aka rera waka nan da nan yake zagaye ƙasa, saboda suna daraja waka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, saboda haka kai abinda za ka aikata, wato tsananinsa ya fi ma jihadi. Wato wakar da za ka rera na batanci gare su, wannan waka, wato tsananin da zai, tasirin da zai ma Qurayshawa, ya fi ma a ce yaƙi aka yi. Shi ne yasa ya ce, fa innahu ashaddu alaihin min rashkin nabli, ya fi tsanani gare su fiye da harbi na kifiya. Wannan yana Sahihul Jami'i Saghir, hadisi na 2523. Hassan bin Sabit, yanda ya zo a littafin tarihi, kafin ma ya musulunta sai da ya shekara 60 a jahiliya, don haka ba yaro ba ne. Shekarunsa 60 kafin ya musulunta, bayan ya musulunta ya ƙara shekara 60, saboda haka ya samu shekara 120. Ya rasu lokacin Muawiya yana shugabanci. In ka duba Siyaru A'lamin Nubala, mujallad Nabi Shafi na 515. Don haka dalili na biyu wanda yake nuna babu laifi game da rera kasida a masallaci, bayan hadisin nan na Abu Huraira, ga hadisin Aisha da muka karanta, ga hadisin Al-Bara'u bin Azib, sannan dalili na uku shine hadisin Jabir bin Samura, Allah ya kara masa yarda, yana cikin yara daga sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zamanin Annabi yana da rai, Jabir bin Samura saurayi ne. Yace, shahidtu an-nabiyya aksara min 100 marratin fil masjidi, na halarci masallacin Annabi fiye da sau 100. Inji Jabir, fiye da sau 100, wa ashabuhu, da shi da sahabbansa, yatazakaruna shi'r, suna bita game da waƙe-waƙe da ake a zamanin jahiliya. wa ashiya min amr jahiliya, suna maganganu akai a cikin masallaci, suna maganganu akan waƙe-waƙe wanda larabawa suke. Farubama tabassana ma'ahum, idan sahabbai suna hiran abin har ma manzo yakan yi murmushi wanda da a ce laifi ne kaga da ya hana su. Wannan yana cikin musnadul imami ahmad da sunan tirmizi kitabu salati babu ma jaa fi karahiyatil bai'i wa shira wa inshati dallati wa shi'r fil masjid, hadisi na 322 da kuma silsilatu sahiha hadisi na 434. Dalili na hudu shine hadisin Abdullah ibn Amr bin al-As yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace ash-shi'ru bi manzilatil kalam, shi waka yana matsayin magana, qasida tana matsayin magana, hasanuhu ka hasanil kalami, kyakkyawar qasida tana kama da kyakkyawar magana, wa qabihuhu ka qabihil kalam, mummunar qasida tana kama da mummunar magana. Don haka ita qasida waƙe da akan tsara yana daidai da magana da mutum yake. Idan mutum yayi waƙe mai kyau, kamar mutum ne yayi magana mai kyau. Idan mutum ya tsara waƙe mara kyau, to haka nan kuma yana samun zunubi irin na wanda yayi magana mara kyau. Akwai hadisin Aisha dake kama da wannan, yana cikin Sunan Ad-Darqutni, hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 448. Kaga waɗannan hadisai duk suna nuna cewa babu laifi don an rera waka a cikin masallaci. Dalilin da yasa Ibn Hajar ya kawo hadisin nan kenan, magana ne akan hukuncin daga murya a cikin masallaci. Waka koko kasida ba a yin ta sai an daga murya. Gashi hadisai sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da rashin laifin a tsara kasida ko a rera waka, inda wannan waka ba wai ta shafi haramun bane. Daga murya ana waƙe a masallaci ba laifi bane. To waje guda kuma akwai hadisan da suke nuna babu kyau, kamar yadda muka karanta waɗannan hadisai suna nuna babu laifi, akwai kuma hadisan da suke nuna cewa akwai laifi. Amma shi Ibn Hajar bai kawo su ba, sai dai ya kawo hadisin da yake nuna babu laifi, saboda ya nuna maka cewa babu laifi dan an rera waka waƙe a masallaci, idan dai wannan bai saba ma ainihin tsari wanda yake na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Don haka yasa ya kawo misali da Hassan bin Sabit. Daga cikin hadisai waɗanda suke nuna babu kyau a rera waka a masallaci, akwai hadisin da yake sunan Abi Dawud, sunan Tirmizi, sunan Nasa'i, kitabul masajid, annahyu an tanashudil ashari fil masjid, hadisin Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, wato Abdullah bin Amr bin al-As. Annabi sallallahu alaihi wa sallam naha an tanashudil ashari fil masajid, manzon Allah ya hana a rera waƙe-waƙe a cikin masallatai, a hadisin Abdullah bin Amr. Kuma wannan hadisin yana da kyau, in ka duba sahihu sunan Nasa'i hadisi na 715 da sahihu sunan Tirmizi hadisi na 322. Hadisin Abdullah bin Amr bin al-Asi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a rera waƙe-waƙe a cikin masallaci. Daga waɗancan hadisai suna nuna babu laifi, to waje guda kuma akwai hadisan da suke nuna akwai laifi. Dalili na biyu shine hadisin Sauban. Hadisin yana da rauni, yana silsilatu da'ifa, hadisin 2131. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ra'aytumuhu yunshidu shi'ran fil masjid, wanda kuka ga yana rera wata kasida yana waƙe a masallaci, faqulu faballahu faka 3 times, ku yi masa addu'a Allah ya fasa bakinka, ku ga yamar Allah ya tsaga bakinka sau uku. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan, to hadisin yana da rauni, wannan babu hujja a kansa. Sai dalili na uku wanda ya zo cikin Muwatta na al-Imam Malik, hadisin 398. Al-Imam Malik ya bada labarin cewa sayyidina Umar bin al-Khattab bana rahbatan fi nahiyatil masjid, ya gina wata haraba a gefen masallacin Madina, ana kiran wannan harabar da suna al-Butayha'u, sunan haraban, ya gina wuri mai fadi a gefen masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya gina sannan sai ya ce man kana yuridu an yalgata duk wanda yake son yayi hargowa wanda duk yake son yayi hargowa da wanda auyo shidu shi'iran wanda yake son ya rera wata waka aw yarfa'a sautahu ko wanda yake son ya daga muryarsa falyakhruj ila hadhihi ar-rahba sai fita daga masallacin annabi ya koma wancan haraba ya je wannan ya tabbata ba shakka zamanin sayyidina umar ba mamaki shi yasa lokacin da sayyidina umar ya shigo masallaci yaga hassan yana rera waka sai ya harare shi bayan ga harabar da na gina don a rera waka kai kuma ka rera a masallaci shine shi kuma sai marmartani yake cewa ai ina rera waka lokacin manzo yana dare wanda ya fika idan ka duba littafin ibnu abdul barri kitabul istizkar kitab qasr as-salati fi safar a mujallal nashida shafin 351 yana cewa illa anna shi'ra wa in kana hasanan fala yanbaghi an yakuna inshaduhu fil masjid illa gibban shi waka kasida koda mai kyau ne to bai kamata a yawaita yinta a masallaci ba bai kamata a yawaita yinta a masallaci ba idan ka lura shi Hassan bin Sabit sahabin manzon Allah ne ba yaro bane shekaransa 60 ma kafin ya musulunta manzon Allah ya masa wannan izini yana rera waka a masallaci yana da hankali wani irin waka aka ce rera akwai bayani akan wakan saboda haka baya wuce ka'ida me ya zatonka idan aka ce babu laifi jama'a su rika rera waka mutane za su maida masallaci ya zama wuri ne na hargowa na fadan maganar banza maganar da bata dace ba wanda Hassan bin Sabit mai hankali ne dattijo ne sahabin manzo ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai da yace wa jibrilu ma'aka mala'ika jibrilu yana tare da kai zai kare ka me ake nufi da zai kare ka zai kare ka kada ka furta kalmar da za ta zama batanci ga manzon Allah domin idan ya furta wannan kalma yana iya samun laifi saboda haka mala'ika zai zama mai kariya gare shi mai karfafa shi zai karfafa shi akan wannan idan aka ce za a bar masallaci kowa ya rika rera waka to babu shakka ba za a bi ka'ida din da ake son a tsare ba wannan dalili yasa sayyidina Umar ya gina wannan haraba yace duk mai son ya rera waka kasida ya tafi wannan fili ya je don haka ibnu abdul barri mai sharhin muwatta yace koda wakan tana da kyau koda wake mai kyau ne kasida tana da kyau to bai kamata a yawaita yinta a masallaci ba saboda masallaci ba a gina shi don wake ba da a ce an gina don haka ne manzon Allah da abin da yake yi kenan in ka lura annabi sallallahu alaihi wasallam umarni ya mahassan bin sabit yayi shi ba wai yayi ba duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba babu shakka tsara wasu baitoci amma in ka lura ba su da yawa a rayuwarsa don haka yasa da annan inshada hasan kana kazalika ibnu abdul barri yace waqe da hasan bin sabit yake yi a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ne wanda ke da tsari mai kyau wa amma shi'rul qabih mummunan waka wa ma la hikmata fihi da waka da babu ma hikima domin akwai wakar banza wacce ma ba hikima a cikin ta wakar hasan tana da hikima shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya shirya makafirai saboda hikimar da take cikin wannan waka za ta sa kafiran wato su ji zafi ko kuwa wasu ma a dalilin wannan waka su dawo hayyacin su to amma wakar da take mara kyau babu hikima a cikin ta wala ilma babu ilimi a cikin ta fa yanbaghi an tunazzaha almasajidu an inshadihi fiha ibnu abdul barri yace ya kamata a tsarkake masallaci a daina rera irin waɗannan kasidu a cikin sa wal qawlu fi raf'i sawti fi tilawa yace in ka lura daga murya a karanta alqur'ani shi kansa aw ma la yufidu ilma ad-din koko ilmin da bai amfana da addini wa fi lafzi kal qawli fi inshad ash-shi'r alladhi la khayra fihi wanda hatta tilawa ta alqur'ani wasu sahabbai suna yi sun daga murya manzon Allah ya fito yace ku daina to bare kuma waka wacce tana yiwa ba za a kiyaye ka'idar ba za a rera waka ne na batanci ga wani idan yabo ne ga annabi ba mamaki a kai shi darajar da Allah bai kai shi ba, kaga nan ma an yi laifi. Saboda haka a nan shi Ibn Hajar ya kawo hadisin nan saboda ya tabbatar da babu laifi a rera waka a masallaci, amma sai ya bar magana gare ka ka fahimta. Idan waƙar ta ɗauki mizani irin na Hassanu bin Sabit, idan waƙen ya ɗauki mizani irin na Hassanu bin Sabit, wane ne mizani? Hassanu bin Sabit yana rera ƙasida ne na yabon annabi Muhammad, na kariya game da ɓatanci da kafirai suke masa, ba wai yana rera waƙa ne wanda ya shafi zambo kawai, ko ko ya shafi kalmomi na ɓatanci na fasikanci da sauransu ba, wanda galibin mawaka zaka taras waka su ba ta rabuwa da wannan. Don haka a nan rera waka a masallaci babu shakka, in ka auna da hadisai kashi biyu da aka samu, waɗannan hadisai suna nuna babu laifi, waɗannan hadisai suna nuna akwai laifi. Saboda haka sayyidina Umar sai ya ce to ga fili can ku je ku yi, saboda a ka'ida ta usul idan aka samu hani ya zo da izini, hani da izini sun haɗu, to sai a ɗauki hani a bar izini. Idan hani da izini sun zo, sai a ɗauki hani a bar izini. Domin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam, iza amartukum bi amrin fa'atu minhu mastata'tu wa iza nahaytukum an shay'in fajtanibuhu, nan babu zabi. Idan na hana ku, ku bari, kaga nan ba zabi. Amma idan na ce ku yi, to ka yi iya yadda za ka iya, ba dole ba ne sai ka yi kamar yadda manzo ya faɗa. Amma idan na ce ku bari fa, ba zaɓi. Idan annabi ya ce ku daina, to dole musulmi ya daina kawai, ba zaɓi. Amma idan annabi ya ce ku yi kaza, to ba sharadi ba ne ka yi daidai da yadda manzo ya faɗa. Idan aka ce ku yi qiyamul layli, ku riƙa raya dare, manzo yakan yi raka'a 11, idan ka yi raka'a 1 ma cikin dare, babu shakka ka raya dare, yanda hadisin manzon Allah ya tabbatar. Wanda ya raka a uku, da wanda ya biyar, da wanda ya bakwai, kaga kana da zabi. Amma idan aka ce ku bari fa, wannan babu zabi. Don haka idan hani da izini sun haɗu, sai a ɗauki hani a bar izini. Wannan dalili ya sa sayyidina Umar ya gina wannan guri. Idan ka dawo bayanin malaman sunna za ka taras kusan duk haka ɗin ne. Kamar misali al-Imam Shafi'i, in ka duba Nailul Awtar sharhin Bulughul Maram, Nailul Awtar littafin al-Imam Shawkani, hadisin nan da muke karantawa yana sharhinsa juz'i na biyu shafi na 167, ya ɗauko maganar al-Imam Shafi'i yana cewa ai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi ne kaɗai yanke magana. Manzon Allah ya ce ash-shi'ru bi manzilatil kalami hasanuhu ka hasanil kalami wa qabihuhu ka qabihil kalami, waƙe kamar magana ne ba bambanci. Kasida tana kama da magana. Idan kasida tana da kyau, to kamar magana ne. Idan kasida ba ta da kyau, kamar magana ne mara kyau. Saboda haka mutum yana iya gane hukuncin yin kasida a masallaci. Idan mara kyau ne, bai kamata a yi a masallaci ba. Idan mai kyau ne, ba laifi. Nan ma kuma Ibn Abdul Barri ya ce kar a yawaita. Al-Hafiz Ibn Hajar mai littafin Bulughul Maram a littafinsa Fathul Bari a mujallar na farko shafin 549 yana magana game da waɗannan hadisai kashi biyu. A nan Bulughul Maram ya kawo hadisi ɗaya ne kawai, amma a Fathul Bari ya kawo hadisan nan duka gefe biyu, da gefe guda da suke nuna babu laifi a rera waka a masallaci, da gefe guda da suke nuna akwai laifi. Yana da kyau mu gane waka da muke magana akai ba mai kalangu bane, waka ce ta baki, wake. Ibn Hajar ya haɗo waɗannan hadisai sassa biyu, sai ya ce al-jam'u bainahuma wa bain hadisil bab ayyuhuma lan nahyu ala tanashidi ash'aril jahiliya wal mubtilin. Idan muna so mu haɗa hadisan nan gaba ɗaya mu yi aiki da su, da waɗanda suke nuna babu laifi, da waɗanda suke nuna akwai laifi, sai mu ɗauki cewa abinda ya sa annabi ya ce kada a rera waka a masallaci yana nufin waƙar da ta shafi irin waƙe-waƙen mutanen jahiliya, waƙa ta mutanen banza. Al-ma'zunu fihi, waƙan da aka yi izini a yi a masallaci ma salima min zalika, shine waƙan da ya zama bai yi kama da waƙa irin ta kafirai ba. almanhiyu anhuma idha kana tanashidu galiban ala almasjid hatta yatashagala bihi man fihi, yana cewa sannan kuma koda waƙa tana da kyau yawaita yinta a masallacin nan ma kuma laifi ne, saboda me zaka hana mutane zikirin Allah saboda waƙar ba a yinta sai an daga murya, kaga za a hana mutane zuwa masallaci saboda ibada don babu nutsuwa a masallacin, da ka kusa masallacin zaka ji hargowa ana ihu sai ka canza wuri. Ibn Abdul Barri at-Tamhid a mujallad na 22 shafin 196 yace wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, akwai inda manzon Allah yake cewa li an yamtali'a jawfu ahadikum qayhan, da dai za a cika cikin dayan ku da mugunya na ciwo, mugunya ciwo khairun min an yamtali'a shi'ran, yafi a ce mutun ya cika cikin sa da waka. Wannan hadisi ne wanda yake ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake gwamma a ce cikin ka ya cika da mugunya irin na ciwo, akan a ce cikin ka ya cika da waka, baka da wani abu sai waka, gwanin rera waka, wannan babu shakka laifi ne. Don haka Ibn Abdul Barri yace fa ahsanu ma qila fi ta'wilihi wallahu alam annahu allazi qad galaba shi'ru alayhi, waye annabi yake magana da shi anan? Annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne akan mutumin da rayuwarsa ta raja'a akan tsara waka, ya zama kai baka da wani aiki sai tsara waka, wannan koda a ce mutum bai mai da shi sana'a ba, waka ita ce tafirin jaya gare shi, to babu shakka yana cikin hadari. Shine abinda manzon Allah yake cewa da ma a ce cikin sa ya cika ne da mugunya, yafi a ce cikin sa ya cika da waka. Famtala asadruhu min duni ilmin siwahu wala shay'a min az-zikri ghayruhu, zuciyar mutum babu abinda ke cikin ta illa waka, mimman yahudu fihi bihi fil batil wa yasluku bihi masalika la tuhmad lahu, domin duk mutumin da ya yawaita waka to babu shakka za ta kai shi ga shiga barna, kal muksir min al-hazr wal-lagt wal-ghiba wa qawl al-kabi, mutum ya zamanto dole za a same shi da maganar banza da abin da ya shahi gulma, wala yadhkuru Allah kaseera, baya yawaita zikirin Allah, wa hadha kulluhu mimma ijtama'a al-ulama ala ma'na ma qultum. Ibn Abdul Barri yace wannan malamai sun yi ittifaki a kan abin da na faɗa, yanda manzon Allah ya faɗa babu shakka laifi ne ga musulmi a ce ya fi kwarewa ga shirya waka fiye da zikiri, fiye da tilawar alqur'ani, fiye da neman ilimi na addini. Al-Imam An-Nawawi a sharh sahih Muslim juz'i na 16 shafi na 45 yana sharhin hadisin nan dai da muke magana a kai na bulugul maram, hadisin Abu Huraira yace inna Hassana anshada shi'ra fil masjid, Hassan bin Sabit ya rera waka a masallaci, bi iznin nabiyyi, tare da iznin annabi sallallahu alaihi wasallam. Anan muna sabon ilimi, jawazu inshadi shi'ri fil masjid, babu laifi a rera waka a masallaci idza kana mubahan, idan wakan ta kunshi halal, wastihbabuhu idza kana fihi mamadihi alislam wa ahlihi, babu laifi mutun ya rera waka a masallaci, wata kasida idan kasida ta kunshi yabon addinin musulunci da musulmai, aw fihi ja'il kufar, ko ku waka ta kunshi batanci ga kafirai, wa tahribu ala qitalihim, da abin da ya shafi zaburar da mutane game da jihadi, aw tahqirihim, ko abin da yake shafan kaskanta kafirai, wa nahwi zalika. Wan sai ya ce wa hakaza kana shi'ru Hassan, wannan shine tsarin waƙar Hassan bin Sabit, saboda haka idan zaka ma rera waka a masallaci to dole ya dauki wannan tsari. Wa fihi istihbabu du'a liman qala shi'ran min hadha an-naw'i, sannan al-Imam An-Nawawi yace hadisin yana karantar da mu idan mutun ya tsara waka ta yabon annabi, waka ta yabon annabi, ko waka da ta shafi kariya ga annabi sallallahu alaihi wasallam, waka da bata shafi haram ba, yana da kyau ka masa addu'a, saboda haka manzon Allah ya yi ma Hassan bin Sabit addu'a. Wa fihi jawazul intisar min al-kufar wa yajuzu aidan min ghairihim bi shartihi, da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus, ya Allah ka karfafa masa da ruhi mai tsarki, waye ruhi mai tsarki shine mala'ika Jibrilu alaihi salam. Daga sharhin Bukhari Ibn Hajar, sharhin Muslim al-Imam An-Nawawi, dama waɗannan hadisan sun fito ne daga littafan nan guda biyu, hadisin yana sahihul bukhari yana sahihul muslim wato hadisin abu huraira wanda yake bulugul maram shi yasa yace muttafaqun alai wadanda suke sharhin hadisin ga abin da suka fada ibnu hajar yace babu laifi don an rera kasida a masallaci idan wannan kasida ta dauki ma'aunin kasidar hasan bin sabit ne sharhin muslim al imam an-nawawi shi ma haka ya fada haka kuma al imam al-qurtubi mai tafsirin al-jami'u li ahkam al-qur'an a mujallad na 12 shafin 271 in ka duba tafsirin suratul nur aya ta 36 tafsirin al-imam al-qurtubi al-imam al-qurtubi yace amma tanashidul ash'ar rera waka kasida faqtulifa fi zalika babu shakka malamai sun yi sabani game da shi fa min mani'in mutlaqan wani malamin yana hanawa samsam wa min mujizin mutlaqan wani malamin yana cewa babu laifi wal aula at-tafsil yace mafi dacewa shine ayi bayani bai kamata a ce waka gaba ɗayan ta babu kyau a masallaci ba bai kamata a ce waka gaba ɗayan ta tana da kyau a masallaci ba me ya kamata a yi in ji al-imam al-qurtubi an yunzara ila shi'r sai a dubi ita wakar kanta fa in kana mimma yaktabi sana'a ala Allah waqad taqun shi yabo ga Allah aw ala rasulihi ko yabo ga manzonsa aw izabbi anhuma ko kariya ga annabi da Allah kama kana shi'ru hassan kamar yanda waqar hassan bin sabit ta kasance aw yatamannu al-habba ala al-khairi ko qasidar taqun shi kwadaitar da mutane su yi al-khairi wal wa'd da qasidar ta taqun shi wa'azi والزهد في الدنيا da kasida da take kyamatarwa musulmai rayuwar duniya ana kwadaitar da musulmai rayuwar lahira wa taqallul minha da kasida da take saka musulmi ya rage wato hadama na abin da ya shafi duniya al-imam al-qurtubi yace duk wata kasida da ta shafi wadannan fa huwa hasanun fil masajid wa ghayriha babu laifi don an tsara irin wannan kasida a cikin masallaci haka in ka duba aunul ma'bud sharhi sunan abi daud mujallad na 3 shafin 294 wa kullu ma jaa bin ahadithin nahyi an tanashidil ash'ar fil masjid fal nahyu mahmulun ala tanashidi ash'aril jahiliyya wa ahli al batala in ka ji an ce ba kyau ayi kasida a masallaci to kasidar mai yuwa ta wajen tsara ta saba ma ka'ida na sunna ta saba ma ka'ida na sunna ce za a rera waƙan yabon manzo amma kuma an tattaro mata an hada da su kaga magana ta baci ko an saka kalango a ciki duk wannan ya saba ma tsari na sunna saboda me malamai suna cewa in kana maganar ba laifi a rera waka a masallaci sai a ce to wanda yace ba laifin shine annabi Muhammad yayi ma Hassan bin Sabit izinin yayi sai mu tattaro waƙar Hassan bin Sabit mu baje mu ga ya tsarin su yake daga nan zaka gane ma'aunin magana ta kare don haka ba wai waƙar da kaga dama zaka yi a masallaci ba me yasa aka ce bai kamata kowanne waƙa a yi shi a masallaci ba saboda waɗancan hadisai da muka karanta waɗanda suke nuna annabi ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kamar hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As in ka duba subulus sala littafin al-Imam as-Sana'ani shi ma yana sharhin bulugul maram a mujallad na 2 shafin 187 haka yayi bayani akai yana cewa yujma'u baina ahadisin nahyi wa baina ahadisir rukhsa fihi biwajhayn hadisai da suke hanawa da hadisai da suke ba da damar ayi ana iya hada su ta hanyoyi guda biyu na daya ayyuhumal nahyu ala tanzihi wa tuhumal rukhsatu ala bayan aljawazi an hana saboda me abinda aka fi so kenan wato koda bai kyau ne koda waƙar tana da kyau inda so samu ne kar a yi ta a masallacin shefi dacewa saboda kiyaye waɗannan sharuɗa babu shakka abu ne mai wahala idan ko baka kiyaye ba har aka samu kai izgili a masallaci to a dalilin wannan izgili mutum yana iya jawo ma kansa fushin Allah saboda haka wuri ne mai haɗari wuri ne mai haɗari rashin yin waƙan a masallaci shefi dacewa rashin daga murya a masallaci da nufin waka yafi amma asali ba laifi ga wanda zai iya tsarewa mutun nawa zai iya tsare wannan kaida wannan shine abin lura nabiyu an yuhmal ahadisu rukhsa ala shi'r al-hasan al-ma'zun fihi ka hija'il mushrikin wa madhhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka bada damar ayi shine waƙar da ta shafi yabon annabi Muhammad. Anan yana da kyau mu lura yabon annabi sallallahu alaihi wasallam, ba ka da ikon yabon annabi sai ka san darajar annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ka san darajar annabi. Akasari malamai da ke tsara waka na yabon annabi sallallahu alaihi wasallam ba su samu ilimin tauhidi ba, shi yasa idan sun tsara wakan sai malaman tauhidi su ce ku yi watsi da su, saboda wakan yayi karo da tauhidi. Saboda me? Saboda Allah yana da nashi haƙƙi, annabi Muhammad yana da nashi haƙƙi. Bayyuwa ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba ma annabi Muhammad, bayyuwa ka ɗauki haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam ka ba ma Allah, dole ne ka bar haƙƙi a matsayinsa. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa qulu bi qaulikum, ku faɗi magana daidai kima, kar ku yadda ku kirara ne, domin daga kirari za a kai matsayin da za a ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam a bashi darajar Allah subhanahu wa ta'ala. To galibin waka da kake ji malamai suna kushe musu ba wani abu yasa ba, saboda wakan akwai nakasu a ciki. Ko dai an nakasa annabi ana ɗaukan an ɗaukaka shi ne, ko kuwa an ɗaukaka annabi fiye da kima, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana da matsayinsa wanda babu shakka duk wanda ya karanta tauhidi zai sani. Don haka yasa kafin ka tsara waka ya kamata ka san darajar annabi Muhammad. To shi yasa zaka samu masu tsara waka na yabon annabi karshenta in ba a yi sa'a ba sai su ma wayi gari sun zama kafirai, domin ta tsara wakan sai su fita musulunci, amma su a tunaninsu suna yabo ne ga manzon Allah. Don haka ka'ida ne sai ga mai ilimi, shine abin da al-Imam al-Qurtubi yake faɗa, sai ga wanda yake da ilimin tauhidi, ya san haƙƙin Allah, ya san haƙƙin annabi Muhammad, wanda shi yake da damar ya tsara waka, kuma ko shi ma ya raba wakarsa da masallaci shi fi dacewa. To yi humalun nahayu ala tafakhuri wal hija wa zuri wa sifatil khamri wa nahwi zalika, wani waka ne aka hana wakar da ta zama ana alfahari cika baki, duk wakan da zaka ji ana cika baki mune to magana ta bace. Domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ikhlasi, duk mutumin da ke babin ikhlasi bai cewa mune, don baka da ikon yin wani abu sai abinda Allah ya nufa, wa ma tasha'una illa an yasha Allah, baka samun waka wanda ya dace da sunnar manzon Allah, waka da zaka samu ana batanci ga musulmai ko wasu malamai duk wannan ba zaka tarar da shi ba, ko waka da zaka samu akwai kalmomin batsa a ciki ko kalmar giya da sauransu. Wani hawi zalika in ka duba Tuhfatul Ahwazi sharhin Sunan Tirmizi a mujallad Nabi Shafi na 232, babu shakka zaka ga bayani mai tsawo akai. Wajen hadisi na gaba, wa anhu, kuma an karbo hadisi daga shi Abu Huraira har yanzu رضي الله عنه الله يكرم مسيرته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل الله ياتي من سمع رجلا وند يجي وني متون ينشد ضاله ينا تجير وتدبا تبتا الضاله دبتي تبتي ان كادوا بنيل الاضار شرح وانا حديث المجلد النبي الشافعي 164 akance nashatta dallata bi ma'ana talabtaha wa anshattaha, inance anshattaha arraftaha. Dabba ce ake kira abdalla idan dabba ta bace, wa dallatu tutlaqu ala dhakari wal unsa wal jam'u bawal, kaman dabbati dawab, wa hiya mukhtassa bil hayawan. Dabba ta bace shine ake kira abdallatu, amma idan ba dabba ce ta bace ba, mutum yana cikin wani kaya sai a ce marba'un ko laqitun. Don haka asali abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana a kai shine mutumin da zai cikiyar dabbansa ta bace fil masjid, a cikin masallaci. Idan ka ji wani yana cikiyan dabbansa da ta bace a masallaci, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da kalmar yanshudu, yana yekuwa. Kaga sai kama da kalmar da aka kawo ta a waka, ita ma yi kuwa ce. Saboda me? Waka ana daga murya kafin a yi ta, cigiya ma fa ana daga murya kafin a yi ta, saboda mutane su ji. Don haka yasa dukkansu kalma ta yanshudu, aka yi amfani da kalmar yanshudu a wajen bayanin kowanne, yadda ma'anarsa shi ne raf'u sauti. Man sami'a rajulan yanshudu dallatan fil masjid wanda yaji wani mutum yana cigiyar dabbansa da tabata a masallaci fa da ya kul sai ya ce la radda Allahu alayka, kada Allah ya mayar maka. Idan kaji wani yana cigiyan dabbansa da tabace a masallaci yake wannan cigiya, sai ka ce kada Allah ya mayar maka. Fa innal masajida lam tubna lihaza, saboda masallatai ba a gina su don haka ba. Hadisin rawahu Muslim, al-Imam Muslim ya rawaito shi, yana kitab al-masajid mawadi'i salati babu nahi an nashidi dallati fil masjid wa ma yaquluhu man sami'a an-nashida, hadisin 568. Akwai hadisai kamar guda biyu da suka zo ne masu kama da wannan. Na farko ya hadisin Buraida, shi ma sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne. Hadisin Buraida ya yi bayani irin yadda Abu Huraira ya faɗa. Sami'a annabi sallallahu alaihi wasallam a Arabiya, abinda ya faru, wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani balaraban ƙauye fil masjid, a masallaci, ya kudu yana cewa man da'a lil jamalil ahmar ba'da al-fajr, an gama sallar asuba, sai mutumin ya tashi sai ya ce yana cigiyar raƙuminsa, yana da wata jan raƙumi da ya ɓace mar. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la wajadtahu, bada kada ka samu. Manzo Allah ya ce kada ka samu. Innama buniyat hadhihi al-buyut lima buniyat lahu, wadannan ɗakuna an gina su ne domin abin da aka gina su. Kaga manzon Allah kamar yanda ya umarni a hadisin Abu Huraira, ya mana umarni idan kaji wani yana cikiya a cikin masallaci ka masa addu'a la radda Allahu alayka, kada Allah ya mayar maka. Bayan ya yi umarni, shi kansa annabi ya yi addu'a lokacin da wannan baƙauye ya tashi yana cigiya raƙuminsa bayan sallar asubahi. Manzon Allah ya ce la wajadtahu, kada ka samu. Sannan sai ya ce masa innama buniyat hazihi al-buyut lima buniyat lahu, waɗannan ɗakuna an gina su ne don abin da aka gina su domin shi. Hadisin yana sahihu sunan Ibn Majah, hadisin 619. A wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la wajadtahu la wajadtahu la wajadtahu, kada ka samu kada ka samu kada ka samu, sai dai maimaita sau uku. In ka duba sahihul jami'i saghir, hadisi na 7568, yana sunanun nasa'i. Sannan hadisi na biyu shine hadisin Jabir, shi ma yana kama da hadisin Abu Huraira din nan. Hadisin Jabir bin Abdullah, yana sunanun nasa'i kitabul masajid, annahyu an inshadi ballati fil masjid, yace ja'a rajulun yanshudu ballatan fil masjid, wani mutum ne yazo yana cigiyar wani abu, wata dabban da ta bace a masallaci, yana cigiyan dabbansa da ta bace, yana cigiyanta a masallaci. Fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah yace masa la wajadta, kada ka samu. Kaga dai duk hadisan suna nuna cewa babu kyau. Yana sahihu sunanun nasa'i, hadisi 717. Ga hadisin Abu Huraira, annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ka ji mai cigiyar dabbarsa a masallaci ka ce kada Allah ya mayar maka. Hadisin Buraida, annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya gaya ma wannan baƙawi la wajadtahu, kar ka samu, kada Allah ya sa ka samu, saboda waɗannan gidaje, waɗannan ɗakuna, masallatai an gina su ne don abin da aka gina su domin shi, ba a gina su saboda cigiya ba. Hadisin Jabir, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la wajadta. Ishara da waɗannan hadisai suke mana shine daga murya a masallaci, daga murya a masallaci, domin inshadu shi'r, rera waka daga murya ne, cigiya daga murya ne. Shi yasa kowane yazo da kalma ta annashid, yanshudu ballatan, yanshudu shi'ra, ma'anarsu guda raf'u sauti, daga murya a masallaci. Waɗannan hadisai suna tabbatar da cewa abu ne wanda yake bai da kyau, har ma annabi sallallahu alaihi wasallam amara bi du'a ala nashidi dalla bi adami wujdaniha, wanda aka je yana cigiyar wata dabba da ta bace a masa addu'an kar Allah ya sa ya samu, indai a masallaci yake wannan cigiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a masa wannan addu'a, shi kansa manzon Allah yayi addu'an. Akwai sharhin sahihu Muslim wanda al-Imam al-Qurtubi yayi, shine al-mufhim lima ashkala min tarkhisi kitab Muslim a mujallad bi shafi na 174. فليقول لا ردها الله عليك فليقل لا ردها الله عليك حديث ابو هريره idan ka ji wani yana cikiyan dabba a masallaci ka ce kada Allah ya mayar maka du'a'un alal nashidi fil masjid bi adamil wujdan al-imam al-qurtubi yace ka masa addu'a a masallacin kada Allah ya sa ya samu fa huwa mu'aqabatu lahu kamar uquba ce gare shi fi malihi ala naqidi maqsudihi ala naqidi maqsudihi falyulhaq bihi ma fi ma'nahu don haka al-imam al-qurtubi yace ba wai cikiya kadai bane duk abin da ya shafi daga murya a masallaci yana shiga karkashin wannan faman rafa'a sautahu fihi bima yaktabi maslaha tarji'u ila rafi'i sautihi duk wanda ya daga murya a masallaci saboda maslahar da ta shafe shi shi kadai du'iya alaihi ala naqidi maqsudihi babu laifi dan an masa addu'a kada Allah ya sa ya cimma abin da yake nema zalika bi sababi jarimati raf'i sauti fil masjid me laifinsa shine ya daga murya a masallaci kuma wannan shine abin da al-imamu malik yake rike da yake kai wannan ita ce fahimtar sa abin da yasa sayyidina umar ya gina wannan haraba wato wani fili farfajiya wani fili ya kewaye a gefen masallacin Madina yace man kada yuridu an yalgata wanda yake son yayi hargowa shine sautun wa dajja la yafhamu ma'anahu abinda ake ce ma hargowa magana da ba ma fahimci abinda mutum yake ba hayaniya da surutu da sambatu wanda duk yake so irin waɗannan maganganu ya tafi gurin auyan shi da shi'iran ko wanda ke son ya rera waka ya tafi gurin auyar fa sautahu ko ma dai kawai mutum yana so ya daga murya ne to ya tafi gurin fal yakhruj ila hadhihi ar-rahba sharhin sahih muslim wannan hadisin na abu huraira al-imam an-nawawi sharh sahih muslim juz'i na 5 shafi na 54 yace qala malikun al-imam malik wa jama'atun min al-ulama da malamai da yawa saboda tsanantawa الإمام مالك يكره رفع الصوت في المسجد بالإذن وغيره كودا وأزيني كرا تندن دموكي أفهم ترى الإمام مالك شما بيداتي وفي كماتا دقا مريم با الإمام مالك يتعنى انتا سبو دمي سبو دطوران تاواتر واند منزوي غمي دقا مريا أجكي مسلاتي أما الإمام مالك أنما دموي بسكالي شبا shi al-imamu malik yakan tsananta al'amari babu shakka saboda ka'idarsa tasaddu zari'a amma malamai ba su kyale shi ba suka ce to shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ina ya karanta aya masallaci ne a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ya za a yi ka karantar a masallaci ba ka daga murya ba ashe kaga kenan dole za a ware abin da ya shafi zikiri kamar al-imamu abu hanifa abin da yake faɗa da muhammad bin maslama almajirin al-imamu malik ne amma bai dauki wannan fahimtar ba yace raf'u sauti fihi bil ilmi a daga murya saboda ana karantar da mutane a cikin masallaci wal khusuma wa ghairi zalik ko ya zama ana wata jayayya da za a raba gardama ana shari'a tsakanin wasu misali ana kokarin sulhun ta tsakanin wasu a cikin masallaci ba laifi bane mimma yahtaju ilayhi an-nas yana daga cikin abin da mutane ke bukata li'annahu majma'uhum saboda musulmai ba su da inda yake hada su a tarihin musulunci a tsarin musulunci babu wuri wanda aka yi wa musulmai tanadin su hadu in ba masallaci ba saboda haka idan aka ce ba za a karanta da mutane a masallaci ba to ina za a karanta da su ka duba tuhfatul ahwazi mujallad 4 shafi 458 al-imam ash-shawkani game da cewar annabi innama buniyatil masajid lima buniyat lahu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma wannan ba kauyen kar ka samu wannan dabban da kake nema masallatai an gina su ne don abin da aka gina su ya kamata kai la'akari da wannan lafazi innama buniyat hadhihi almasajidu lima buniyat lahu me annabi yake nufi an gina masallaci ba don sallah kadai bane an gina masallaci saboda abubuwa da yawa ne sai al-imamu an-nawawi yace ma'anahu li zikrillah na daya as-salatu ita kanta sallah a masallaci ake al-ilmu karantar da ilimi a masallaci ake al-muzakara fil khairi dalibai su hadu suna bitan ilimi ko ana tattauna wani abu da ya shafi al-khairi wa nahwiha a masallaci ake duk wadannan suna karkashin lima buniyat lahu saboda haka ba a cewa don an daga murya a masallaci don karantarwa an yi laifi sai ya ce wa qala ba'du shuyukhina wasu daga cikin malaman mu inji al-imamu shaukani wani malamin mu yana cewa innama yumna'u min as-sana'il khassati ana hana daga murya da ta shahi mutun shi kadai idan bukatar sa ce shi kadai wannan za a hana fa ammal ammatu lil muslimina fi dinihim amma a daga murya saboda wani abu da ya shafi addinin musulmai gaba daya fala ba'sa biha babu laifi kaga kenan don an ce ana sanar da wa'azi wannan ya shafi muta ya shafi addininku ko ana sanar da taro na musulmai da zasu ko saboda wani abu da ya shafi al'umma maslaha inji al-imam shaukani in ka duba nailul awtar mujallad nabi shafi 164 wato idan mas'ala ta shafi al'umma ba laifi a daga murya a masallaci a gaya wa mutane ba laifi a daga murya a masallaci a gaya wa mutane amma idan mas'ala ta shafi mutun shi kadai to daga muryarsa a masallaci laifi ne shi yasa manzon Allah ya kushe ma wancan ba kauye don abin da yazo nema cigiyar rakuminsa shi kadai wannan bai shafi masallaci ba wajen cigiyar rakumi bane ko kayan ka ya bata ai cigiya ba shakka laifi ne wannan bai shafi al'umma ba ana cigiyan takalman wani agogon wani motar wani a masallaci wannan abinda al-imamu shaukani yake faɗa yace wannan ya shafi as-sana'il khassa ya shafi mas'ala ce da ta shafi mutun shi kadai to duk mas'alar da za ta shafi mutun shi kadai bai kamata a tallata ta a cikin masallaci ba amma idan mas'ala ta shafi al'umma ta shafi addini to babu laifi a magana ta a masallaci don me ita ma ilimi ne ga musulmai Allah ya sa mu gane in ka duba al-muntaka sharhul muwatta al-imam al-baji a kitab al-amal fi jami' as-salati مجلد نفر قوشاته عند حدود 32 الإمام مالك يأتي في الذي ينشد الضالة في المسجد متمن دزي تاشي أمسال الله تيهي تيجيا تيجيا رقوان أبو يأتي باب ليفي أي تيجيا أمسال الله تيهي أما شرط انسا لا يقوم رافي عن صوته كريه دقا مريا با ليفي دنك أي تيجيا أمسال الله تيهي أما با دقا مريا وأما أن يسأل عن ذلك جلساءه abokan zama a masallaci ya tambaye su gaira rafi'in li sautihi ba tare da ya daga muryarsa ba al-imam malik yace fala ba'sa bizalika babu laifi ya tambaye mutane a cikin masallaci wa wajhu zalika anna raf'a as-sauti mamnu'un fil masajid al-imam al-baji yace abinda al-imam malik yake nufi daga murya a masallaci abu ne wanda an hana lima zakarnahu فأما سؤاله جليسه أما دون كاتم بي أبو جنزما ودن دقوك هدوها مسألة كاتم بيشي فمن جنس المحادثة كمر هيرة شفكي هيرة مسألة بأهانا شبا ذلك غير ممنوع ما لم يبلغ ذلك اللغب من الإخصار إذن هيرة بتيوا بأهانا با سبو داك إذن بكتاق مريا با كمر هيرني هيرة مسألة بأليه بني kamar yadda muka karanta hadisin da ya gabata sahabi yana bada labarin cewa ya halarci majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da sau 100 sahabbai suna hira game da abubuwa da suka shafi jahiliya manzon Allah yana sauraron su wani lokaci ma sai yayi murmushi ashe ya nuna hira a masallaci ba laifi bane inda yake zama laifi shine idan an furta kalma ta haram ko kuma an yawaita hargowa محمد بن مسلمة شين الماجر الإمام مالك يتشي رفع الأصوات ممنوع في المساجد أتاق مريا أمسال الله تيبا شكا باب شو إلا ما لا بد منه سيدي أبين دي زمدولي أبين دي زمدولي توان نمبالي في مي زمدولي يدلي من ذي كرة توان دولي يتاق مريا دان جماعة سجي كالجهر بالقراءة في الصلاة دولة لمن يتاق مريا سبو دمام سجي والخطبة إذن لمن ذي خطبة جمعة دولة إذن مريا والخصومة من الجماعة عند السلطان باما ماكي رجمة تكوري أمسالة shugaba zai kokarin sulhuntawa, fala ba'sa bidhalika, wannan babu laifi, wala budda lahum min, wa innama yakunu fil qira'a ala wajhin makhsus, karatu dan an daga murya nan ma babu laifi, amma ka jaharil imam bil qira'a idan liman ne yake daga murya, wal mutanaffil bil layl wahdahu, ko ka zo masallaci kai kade zaka yi nafila da daddare ba kowa a masallacin, ba laifi ka daga murya, amma idan akwai wani a masallacin nan ma kuma an hana, shine jaharu ba'dihim ala ba'din famamnu'un, ya zama sashi na daga murya sama da muryar sashi, wannan an hana. In ka duba tafsirin Ibn Atiyya farkon suratul hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, kar ku daga muryoyinku sama da muryar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A dalilin wannan, karkashin wannan guri, malamai sun yi bayani mai yawa, suna cewa ana hana ka daga murya sama da yanda manzo ya daga murya, ana hana ka daga murya sama da yanda manzo ya daga murya, sannan ana hana ka daga murya a masallacin annabi Muhammad. Saboda me? Saboda akwai kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki. Wannan yasa al-Imam Malik ya tsananta daga murya a masallaci, saboda shi rayuwarsa a Madina yayi, karantarwansa a masallacin annabi yayi, don haka bai son a daga murya samsam, yakan tsananta. Saboda me? Saboda akwai kabarin annabi a cikin masallacin. Wa bi habaratil alimi, sannan idan muka dubi la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, bayan annabi ya tafi suwaye suka gaje shi, shi ya fada al-ulama'u warasatul anbiya'i, malamai su suka gaji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don haka idan aka ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, malamai suka ce nan ma haram ne ka daga murya sama da muryar malaminka. Wa fil masajid, haka kuma a masallatai. Me yasa aka ce a masallatai ba kyau a daga murya? Saboda shi manzo baya haka. Wa fi hadhihi kulliha asarun, yana cewa duk wannan akwai labarai na sahabbai da tabi'ai wanda suka yi magana akai. In ka duba manhul jalil sharhin mukhtasar qalil mujallad na 8 shafi na 92, in ka koma ga tarihi haka zaka samu. Kamar misali Abdullahi bin Mas'ud, akwai ɗaya daga cikin almajiransa ana kiransa Abu Usman. Wannan yana cikin sahihu Ibn Khuzaima, كتاب صلاة جمعة أبواب فضائل المساجد وبنائها وتعظيمها. حديثي ندبو دقريب كدوكو. أبو أثمان الماجر عبد الله بن مسعود ينباد العباري وترانا عبد الله بن مسعود ياجي ونمتون ينشد ضالة في المسجد ينتجي أتكي مسلاتي فغضب عبد الله بن مسعود يفسات وصبه هريزا جمتمي فقال له رجل سيئ وني متون يچه ما كنت فحاشا يا ابن مسعود بمسنك ده الفاشا با صحابي منزو بمسنك ده الفاشا با سي عبد الله بن مسعود يچه ا ان كنا نؤمر بذلك امرني اكمن مي نجي عبد الله بن مسعود واتو يا نونا كينن دغه مريا ا مسلاتي ببال لافي ني وجن صحابه منزو الله وندا هارما ابن عبد البر yana cewa bisa ka'ida wanda ma ke yi in babu dalili kana da damar kai masa addu'a, saboda yana cutar da ibada na bayin Allah, saboda yana hana bautan Allah. Nan ma akwai hadisin Ibn Jurayj wanda yana cikin malaman farko wanda ya bada labari game da Imam Tawus, shi ma yana cewa nashada rajulun dallata fi masjid fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam la wajadta dallata, wanda yayi cikiyar kayansa a masallaci manzon Allah yana cewa karka samu. Akwai labarin magabata da yawa, in ka duba sharhu sahihi Muslim juz'i na 2 shafi na 246 yayi magana akan cewa amma duk da haka ba haram bane daga murya a masallaci, ba haram bane. Malamai suna ajiye shi a matsayin makaruhi, galibin malamai. Sai dai abinda zahirin hadisi ya nuna, ba a kiran wannan makaruhi. Don me? Saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a akan wannan mutumi da yake cigiyar raƙuminsa. Idan aka ce manzon Allah ya yi addu'a kar ka samu raƙuminka, ai kaga wannan abinda mutumi ya yi ba a cewa makaruhi, ya yi laifi ne ko? A ce kar ka samu raƙuminka, ko a dalilin addu'an nan ya rasa raƙumin shi, kaga addu'an da aka yi mar ya nuna cewa an masa ne saboda ya yi haram, ba makaruhi ba. Don haka daga murya a masallaci galibin malamai na cewa makaruhi ne, amma zahirin nassi na hadisin manzon Allah yana tabbatar da cewa haramu ne in ka dofa ta wallatinati daima mujallal nashi da shafin 286 duk da cewa hadisan nan suna magana ne akan cigiyan dabba da tabata a zamanin su akasari mallakan mutane bai wuce dabban ba karka dauka sai cigiyan dabba ne kadai yaka hana la kado fatawa lajina mujallal na 6 shafin 286 amma idza kana ba'i'u insanan fa hal yajuzu i'lanu zalika fil masjid ka gulamin aw tiflin aw shabin aw shaykhin misali mutun ne ya bace ko yaro ya bata ko wani tsoho ya bata shin za a iya cigiyarsa a masallaci malamai suka ce la yajuzu inshatu dallati fi dakhilil masjid ka'idar ita ce kowaye ya bata yaro ko babba ko dabba sawa'un kana dallu mata'an aw hayawanan aw insanan kayan mutun ne ya bata dabba ce ta bata dan adam ne ya bata bai kamata a yi cigiyan nan a cikin masallaci ba me yasa li umumin nahyi an inshadi dallati fil masjid annabi sallallahu alaihi wasallam bai killace ba ya gane haninsa cewar babu kyau a yi cigiya a masallaci wannan shine amma abinda ake la'akari da shi abinda malamai suke la'akari da shi shine illar hanawa illar hanawa ita ce rafu sauti fil masjid daga muryan shine illan tunda daga muryan shine aibu dan mutun yayi cigiyan ba tare da ya daga murya ba laifi bane ba laifi bane yani idan zai daga murya ana samun wato cutarwa saboda wani yana sallah saboda daga muryar ka ka rikitar da karatunsa ko ka raba shi da nutsuwar da yake da ita a sallah to don haka yasa malamai suke hanawa bisa la'akari da daga murya din amma idan ba daga murya za a yi ba to babu laifi anan asali labarin wannan balarabe kamar yadda yazo cikin sahihu muslim hadisi ne 569 wannan balaraben da yake cigiyar ragumin sa buraida ya bada labarin cewa jaa a'rabiyun ba'da ma sallan nabiyyu wani ba kauye ne ya taho bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah salatul fajr sallar asuba fa adkhala ra'sahu min babil masjidi sai ya shigar da kansa ta kofar masallaci ya shigar da kansa ta kofar masallaci wannan shine mahallul istidlal ان هذا الرجل على هذه الصفه لا يمكن له ان يسال بئره الا برفع صوته كاتشigo da kanka ta can kofar masallaci ba yanda za a yi mutanen masallacin su ji magana ka sai ka daga murya to wannan dalili yasa malamai suke la'akari da daga muryar ita ce abinda ba a so in ka duba aunul mabud sharhi na sunan abi dawud mujallal nabi shafi na 97 wa fihi an-nahy an raf'is sauti binashdi ballati an hana daga murya saboda cigiyar abin da ya bata haka nan al-imam shahabuddin ahmad al-qastalani mai littafin irshadu sari sharhin sahihul bukhari mujallal nabi shafi 424 wayajibu an yakuna mahallu tahrim aw al-karaha idha waqa'a dhalika bi raf'i sawti wajibi ne mu yi la'akari da wani irin cigiya mutun yayi kafin mu ce yayi makaruhi a fahimtar mafi yawan malamai ko yayi haram a fahimtar wasu malamai saboda dai daga muryan shine laifi amma shin laifin haram ne ko makaruhi na aka samu sabani zahirin nassi yana nuna haramun ne to kafin ka ce wane yayi laifi ya daga murya ko bai daga ba kuma asharat ilayhi alhadis amma law sa'ala aljama'ata fil masjid biduni zalika da a ce zai rika tambayar mutanen masallaci bai daga murya ba fala tahrima wala karaha babu haramci babu makaruhi wannan shine abin da zamu lura da shi sannan akwai wani abu muhimmi babu laifi dan an yi cigiyan a kofar masallaci amma ba a ciki ba dan an yi cigiya a kofar masallaci wannan yana cikin al-mughni na ibnu qudama kitabul luqafa mujallal nashi da shafi na 5 Muawiya bin Abdullah ya ruwaito hadisin Zaid al-Juhani yana cewa nazalna munakha rakbin fa wajadtu khirqa fiha qaribun min 100 dinarin faji'tu biha ila Umar zamanin sayyidina Umar yana shugabanci mun yi tafiya mun tafi wani guri da ake kiransa munakha rakbin wato wurin durkusawa raƙumi kamar misali zango ne na matafiya mun isa zango inda dama matafiya sukan sauka, wannan ya shahara. To lokacin da muka sauka kafin mu tashi sai na samu wani kyalle a kulle, a cikin sa akwai sulan zinare 100, sai na taho da shi ga sayyidina Umar a garin Madina. Faqala sai sayyidina Umar ya ce, arrifha salasata ayyamin, kai cigiyan wannan kudi tsawon kwana uku. A ina za ka yi cigiya? Sayyidina Umar ya ce, ala babil masjidi, a kofar masallaci. Idan ka yi kwana uku kana cigiya a kofar masallaci, ba a samu ba, sun ma'amsika hatta karni sana, ka rike wannan kudi sai an samu cikin shekara guda. Wala yafidu min rakbin illa nashattaha, kuma duk ayarin da suka zo wucewa waɗanda ka haɗu da su a tafiyarka sai ka yi cigiya tsawon shekara ɗin nan. Sai ya ce, azhabu bi tariqi shami thumma sha'anaka biha, wato shine idan an wuce wannan shekara guda kana cigiya baka samu ba, sayyidina Umar ya ce ka je ka kashe wannan kudi ya zama naka. Wannan ijtihadi na sayyidina Umar, ba wai akwai nassi ne daga annabi wanda ya nuna cewa ai cigiya a kofar masallaci ba, amma sayyidina Umar shi ya haka. Sayyidina Umar kuwa yana cikin khulafa'ur rashidi, saboda haka malaman fiqhu suka dauki maganar sayyidina Umar suka yi aiki da ita. In ka duba alqawani nufiqhiyya littafin al-imam Muhammad bin Ahmad ibn Jaziyyin al-Maliki a shafi na 224, yana cewa fayajibu ta'arifuhu sanatan bittifaqin, wajibi ne kai cigiyar kayan da ka tsinta tsawon shekara. Wa yunadi alaihi, zai rika yekuwa ya daga murya, fi abwabil masajidi, a kofar masallatai, wa dubura salawati, bayan an gama salloli. Idan an gama sallar isha ba a cikin masallaci liman zai cigiyan ba, sai ya tafi kofar masallaci sai ya wannan cigiya gaya wa mutane. Wannan yana cikin littafin mazhaba ta al-Imam Malik. Haka in ka duba al-Iqna mujallad na 3 shafi na 55 da kitabul insaf mujallad na 6 shafi 412, ta'arifuhu bin nida'i alayhi, kai cigiya bin nida'i fi majami'in nasi, inda mutane ke haduwa kamar kasuwa, wa abwabil masajidi, ko kofar masallacai, fi awqati salawati, a lokutan sallah farilla, haulan kamilan ka dauki shekara guda cif. Haka in ka duba littafin al-muhalla kitabul luqafa wa dallati wal abiki mujallad na 7 shafi 110, yana cewa lakin na ta'arifahu huwa an yaqula fil majami'i alladhi yarju wujuda sahibihi fiha aw la yarju, wato idan zaka yi cigiyar kayan da ka tsinta ba wai cigiyan zaka zauna bane sai kaga wani yazo wucewa, in mahadar jama'a zaka rika zuwa. Kamar misali masallaci, mahadar mutane ne, bayan an gama sallar farilla a kofar masallaci sai kai cigiya. Haka in ka duba manhul jalil sharh mukhtasar a mujallad na 8 shafi 231, al-Imam Malik aka masa tambaya, ayu arrifu luqata fil masjid, shin za a yi sanarwan cigiyan tsuntuwa a masallaci an tsinci abu kaza? Al-Imam Malik yace, ma uhibbu raf'as sauti fil masajidi, ni ba ni son a rika daga murya a masallacai. Wa inna ma amara Umar, ba ku da labari ne abinda sayyidina Umar yayi umurni, an tu'arrafa ala babil masjidi. Al-Imam Malik yace umurnin da sayyidina Umar yayi shine ayi cigiyan a kofar masallaci, walau mashahada allazi wajadaha ila al-khalqi fil masjid, amma duk da haka da zaka shiga masallaci, da zaka shiga cikin masallaci, yukhbirhum biha, kana ba wa mutane labari a hankali baka daga murya ba, wala yarfa'u sautahu. Al-Imam Malik yace lam ara bihi ba'san, ni bana ganin mutun yayi laifi. Haka in ka duba at-tabhid, at-ta'arif inda jama'ati al-fuqaha, malaman fiqhu gaba daya, yadda ake cigiyar kayan da aka tsinta, la yakunu illa fil aswaqi wa abwabil masajidi, kofar masallaci, wa mawadi'il ammati wa ijtima'in nasi, mahadar mutane. Wannan shine abin da yazo a littafin fiqhu. Haka la'akari da ainihin hukuncin da sayyidina Umar yayi. Sayyidina Umar kuwa yana cikin khulafa'ur rashidin. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin. Kaga wannan ya nuna kenan sahabbai ba su yin cigiya cikin masallaci, Allah ya sa mu gane. Tabi'ai ba su yi, malaman farko ba su yadda ba, sun dauki fahimtar al-Imam sayyidina Umar. Mecece fahimtar sayyidina Umar? A ina ake cigiya? Kofar masallaci. Don haka mafi dacewa shine ya zama cigiya ana yin ta ne a waje da masallaci ba ciki ba. To wannan shine abin da yafi inganta. Amma idan za a yi cigiya a masallaci ba a daga murya ba babu laifi. To kuma da shi da roƙo babin su guda ne, saboda roƙo ma ana daga murya. Ana daga murya a masallaci a yi roƙo. Mutum ya tashi yana roƙon jama'a, yana cikin damuwa a taimaka masa, sai ya daga murya saboda jama'a su ji. Shi wannan daga muryar da yake shi ma fa babi guda ne. Babin su guda ne. Amma game da roƙo akwai magana mai dan tsawo wanda Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala da aka masa tambaya akai ina hukuncin mutum ya tashi a cikin masallaci ya ce yana da damuwa. Ani su'ali fil jami'i hal huwa halalun aw haramun aw makruhun, shin halal ne mutum ya tashi a masallaci yana neman taimako ko haramun ne, halal ne ko haram ko makruhi, wa anna tarkahu awjabu min fi'lihi, barin sa yafi. In ka duba majmu'u fatawa mujallal na 22 shafin 206, Sheikhul Islam ya ce alhamdulillah aslu su'ali muharramun fil masjidi, asali ka nemi taimako a masallaci haram ne. Wannan shine asali. Asali roko a cikin masallaci haramun ne. Wa kharijul masjidi, har ma waje da masallacin ma haramun ne. Illa li daruratin, sai fa idan akwai larura. Wato kenan larura ita ke halatta yin roko. Fa in kana bihi darura, idan ya zama mutum yana da wata larura. Wa sa'ala fil masjidi, yayi roko a masallaci. Walam yu'zi ahadan, bai cutar da kowa ba. Bi takhatihi rikaban nasi, ta wajen tsallake mutane. Wala gairi takhatihi, kuma bai tsallake mutanen ba. Walam yakzi fihi fima yarwihi, abinda ya faɗa bai yi ƙarya ba. Wa yazkuru min halihi, mutum ya faɗi halin da yake ciki. Walam yajhar jaharan yadurru nasa, bai daga murya daga muryar da zai cutar da mutane ba. Misla an yas'ala wal khatibu yakhtub, ta ya za a yi daga murya cutar da mutane, kamar misali idan ana huduba, liman yana huduba sai mutum ya katse hudubar ya ce yana da damuwa a taimaka masa, kaga wannan ya cutar da mutane. Aw wa hum yasma'una ilman, ko kuwa lokacin da ake karantar da wani ilimi, lokacin da ake karantar da wani ilimi sai mutum ya katse karatun ya ce don Allah a taimaka mishi. Yashgaluhum bihi wa nahwu zalika, in dai ba a samu haka ba sai ya ce jaza wannan halal ne, babu laifi. Kaga ya gwada cewa ba laifi, don an nemi taimako a cikin masallaci, ko da an zagaya mutane ne ana bin su ana neman taimako, wannan ba laifi bane. Amma dai shin an cutar da mutane ta hakan ko ba a cutar da su ba, wannan shine abin la'akari. Ya kokarin har hada hadisai ne da waɗanda ke nuna babu kyau da waɗanda ke nuna akwai kyau, ya wannan hukunci kuma shine mafi inganci bisa la'akari da abin da yazo cikin hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma in ka lura yanda ake neman taimako din akasari bai saba haka, saboda haka mutum ya daga murya saboda neman taimako ba shine abin damuwa ba. Shin akwai ƙarya cikin maganarsa ko babu, abin da yake yin yana cutar da mutane ko bai cutar da su, wato kenan maslaha ke hukunta roƙon. Idan ya zama akwai cutarwa ana iya hanawa, don haka don wasu sun hana roƙo a masallacin su su yi laifi ba, don wasu sun ba da damar a yi roƙo a masallacin su su yi laifi ba. Amma asalin roƙon kansa haramun ne, illa dai larura ke hukunta ta. Kada malamai sun yi maganganu, in ka duba Nailul Awtar littafin al-Imam Shawkani mujallal na biyu shafi 190 yayi magana akai, yana cewa wa qad akhrajahu Muslim fi sahihihi wa an-Nasa'i fi sunanihi min hadisi Abi Hazim Salman al-Ashja'i bi nahwihi atamma minhu, hadisin da Abdurrahman bin Abi Bakar ya rawaito daga babansa Sayyidina Abu Bakar. Wata rada Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hal minkum ahadun at'ama al-yawma miskina, shin cikin ku akwai wanda ya ciyar da talaka a yau? Annabi ya tambayi sahabbai, sai Sayyidina Abu Bakar ya ce na'am, dakaltul masjida, na shiga masallaci, fa iza ana bisailin, sai ga wani mutum yana roko, yas'alu, fa wajadtu kisrata khubzin baina yaday Abdurrahman, a gaban Abdurrahman ɗansa akwai gutsiran waina, sai na ɗauki wannan gutsiran waina, fa akhastuha fa dafa'tuha ilayhi, na miƙa ma wannan mutumin da yake roko a cikin masallacin. Yana sunan Abi Dawud. Na'am, hadisin yana da rauni, yana silsilatul da'ifa, hadisi na 1458, amma al-Imam Shawkani yace akwai hadisin Abu Hazim Salman al-Ashja'i wanda yake kama da wannan, don haka hadisin yana nuna babu laifi. a kenan kamar tun a zamanin annabi an samu wanda ke tashi a masallaci ya bayyana damuwarsa. Al-Imam Shawkani ya ce wal hadisi yadullu ala jawazi tasadduqi fil masjidi, hadisin yana nuna babu laifi don an ba da sadaka a cikin masallaci. Wa ala jawazin mas'alati inda al-haja, idan akwai bukata ya zama an roki mutane, wannan ba laifi bane, inji Al-Imam Shawkani. Don haka dan wani ya tashi a cikin mutane ya gabatar da damuwarsa, ko an samu wani yana bin mutane sahu sahu kamar dan agaji saboda neman taimako, wannan bai saba ma sunnar manzon Allah ba. Wal hadith yadullu ala jawazi tasadduqi fil masjid wa ala jawazi mas'ala inda al-hajati, idan akwai bukata. Idan ka lura da yanayin rayuwar mu a yau, in ba a masallacin ake neman taimako ba, ta yaya zamu gina addini? Gina addini ba zai yi ba. Saboda haka ko da ababin maslaha, neman taimako na fi sabilillah da ƴan agaji suke ko mutane ke a masallatai ba laifi bane. In ka duba sunan Abi Dawud, musamman al-Imam Abu Dawud yayi babi, sunan babin babul mas'alati fil masajidi, babin roƙon mutane a cikin masallatai, sannan ya kawo wannan hadisi. A nan lokacin da sayyidina Abubakar ya faɗi wannan, annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana shi ba. Wannan yana nuna cewa babu laifi. In kana neman bayani akan mas'ala na roƙo a masallaci, ka samu majmu'u fatawa mujallal na 22 shafin 206 ilamus sajid bi ahkamil masajid litafin al-Imam Badruddin Az-Zarkashi shafin 353 fatawal lajna mujallal na 6 shafin 284 ahkamul masajid fi shari'atil islamiyya shafin 154 al-adabu shar'iyya litafin al-Imam Abdullah bin Muflih al-Maqdisi mujallal na 3 shafin 385 da gizaul albab lil-Imam Muhammad bin Ahmad As-Safarini a mujallal na 2 shafin 323 yana nuna babu laifi. A ƙarshe, sanar da mutuwa a masallaci shi ma yana cikin wannan babi, duk da cewa Ibn Hajar bai kawo shi a nan ba, saboda akwai babi na jana'iza, kitabul janaza, wanda ke tafe. Sanar da mutuwa a cikin masallaci shi ma yana ƙarƙashin wannan babi. Daga murya, rashin yinsa shi ne mafi dacewa. Sanar da mutuwa a cikin masallaci, musamman amfani da microphone, wanda Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya yi magana a kai a littafinsa Ahkamul Jana'iz shafi na 44. In ka duba Subulus Salam, shi ma al-Imam Sana'ani ya yi magana mujallal na farko shafi na 482. Haka nan littafin Malikiya, min mutunil Malikiya da At-Taj wal Iklil na Mukhtasar Khalil mujallal na 2 shafi na 115, al-Imam Malik ya ce la ara ba'san, bana ganin akwai laifi, an yudara fil khalqi yu'azzanu an-nasu biha wa la yarfa'u bidhalika sawtahu, a masallaci a zagaye mutane ana gaya musu an yi rasuwa, amma dai ba a daga murya ba, ba laifi. Amma idan akwai larura fa, wannan babu laifi, don an sanar koda a microphone ne. Me laruran? Kamar yadda al-Imam Shawkani ya faɗa a Naidul Awtar a mujallal shafi na 97, laruran ita ce an yi mutuwa amma babu waɗanda za su je su yi sallar gawan. Don haka in ba a faɗa a microphone ba, ba za a samu jama'a ba. Saboda haka kiran jama'a ta microphone a gaya musu an yi rasuwa, don jama'a su haɗu, wannan ba laifi ba ne. Ko don a samu mai wanke gawa, ko don a samu mai sallatar gawa, ko don a samu masu tonon kabarin, yana cewa kai ko da a ce za a yi sanarwan a cikin masallaci ne, wannan ba laifi ba ne. Saboda ainihin sanarwan da aka hana a zamanin annabi, sanarwa ne wanda ake yi tare da kirari. Tare da kirari, idan aka faɗi wane ya rasu, to sai an kirara shi, wane wanda ya yi kaza, ya yi kaza, in ba dan shi ba da ba a yi kaza ba, a yi ta kamba ma al'amarinsa, ana kirari gare shi, to wannan shi ne wanda manzon Allah ya haramta. Amma sanarwan da jama'a suke a yau akasari, in dai a masallaci ne, ana yi ne dan neman jama'a, kuma dama ita jana'iza ana son a samu mutane da yawa. Saboda haka gaya wa mutane a microphone don an yin, kamar bayanin al-Imam Shawkani, bai zama laifi. Don a samu yawan jama'a, saboda yawan jama'an da za su yi ceto tawassuli ga addu'ansu, mamacin nan yana samun sauki a kwanciyar kabarinsa. Kaga kenan, don maslaha aka yi. Amma idan ya zama sai an kashe kuɗi za a yi, shi ne abinda Albani yake magana, sai an kashe kuɗi za a yi. Misali, ku aika gidan rediyo a yi sanarwa, ko aika kamfanin jarida a buga, to wannan babu shakka ya koma ainihin irin sanarwar da ake magana a kai. Allah ya gafarta mana kuskure, kuma Allah ya ba mu ladan abin da muka faɗa. Na'am. Alaikum salam. Na'am, cikin. Wallahi babu laifi don an yi cigiya ta microphone in dai da zai yiwu ke zamanto microphone din an rage karfinsa a mai da musamman kamar da dai muke magana saboda kauce masa laifi a samu speaker wanda ke gate ka gane ko wanda ke gate waje da masallaci saboda shi cigiya kurum wannan babu laifi amma idan aka yi amfani da wannan microphone da muke magana akai kamar yadda ke fita waje yake shiga ciki kuma yana nuna kamar an yi ne a cikin amma idan aka yi amfani da wani microphone wanda yake waje da masallaci an yi shi ne don wannan babu laifi saboda kauce ma abinda malamai suke magana akai shine mafi dacewa ba ta malam
za a iya ba da bayani in an tsince wasu kayan mutane a masallaci a sanar da su don su zo su karba
ina ga shine maganar da muka yi cigiya okay shine ana sanar da an tsinta ne ina ga kamar idan har zamu dawo ga ainihin wannan zamu iya saboda ana gama sallah maimakon microphone din nan kamar yadda shi malamin yake magana nan inda za a samar da wani microphone don wannan aikin daban wanda za a aje shi a gate an gama a sanar wanda mutane na ji can waje bai shafi masallaci ba ya dan fi kama da abin da malamai suka yi magana akai ko kuma kafin jama'a su wace ana gama sallar juma'a sai a gaya musu ta waje ba a shigo masallacin ba zai fi amma amfani da microphone din har yanzu dai bai bambanta da wannan ba saboda haka yasa al-Imam Sana'ani littafin Subulus Salam yana magana akan kitabul janayiz zai ce sanarwa akan hasumiya a zamanin su kenan wanda yanzu kuma microphone ne sanarwa akan hasumiya yana iya kama da wannan wato akwai malaman da ke ganin babu laifi kamar misali yadda al-Imam Shukani yake faɗa a yanzu mahadar musulmai masallaci ne a yanzu don haka idan aka ce masallaci ba a sanar da mutane ba ina ne za a sanar da su game da wani abu muhimmi shi a ganin sa a babi na larura babu laifi amma abinda ni nake faɗa shine mu yi kokarin tsaya ma larura din larura ita ce mu gwada wasu hanyoyi don kauce ma fada masa abinda malamai suka tsawatar akai shine zai fi dacewa gare mu kuma babu shakka da zamu iya misali akwai loudspeaker irin na masu saida cassette masu saida cigiyan wannan ko da na hannu Allah ya sa malamin ya fahimce ni na hannu din nan idan aka gama sallah sai mutum ya fita can ya daga shi ya fada ai an ji kaga dai an dai rabu da wannan cigiyan saboda kauce ma auka ma abinda malamai suka yi magana akai Allah ya sa mu gane idan hanyoyin sun gaza gaba daya shine abinda al-Imam Shukani yake fada ya zama larura sai a sanar dan ba mu da wata mafita wanda kuma babu shakka ga wanda ya tafi Saudiya ya ga misali idan akwai inda mutane ke bukatan a sanar da su ba kamar masallacin Madina ko masallacin Makka amma ba za ka taba ji an yi cigiya ba ba ka taba ji an yi sanarwa ba sai da ce ma ga wani office can illa iyaka ka je Allah ya sa mun gane kuma wuri ne wanda ana asaran dukiya mai yawa wanda wani idan ya tafi gurin nan guzurinsa gaba ɗaya zai fadi ka gani rayuwarsa gaba ɗaya ta shiga hadari ya fi cancantar a ce an yi sanarwa a microphone saboda a dalilin asaran wannan dukiya yana iya fadawa wani yanayi amma baka taba ji ba Allah ya sa mun gane ba za ka taba ji an yi ba sai dai an bude office idan kayanka ya bata zaka zaga sai ka je gun kai cigiya wannan shine ko masallacin Madina ko masallacin Makka duk wannan ba wani abu yasa ba a yi ba sai dan kauce ma abin da ya tabbata an samu hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar akai to kada mutun ya auka ma abinda manzo ya tsawatar ba tare da an shiga larura ba larura kuwa tana da ta'rif larura tana da fassara larura baka cewa ka shiga larura sai hanyoyi sun kure sai hanyoyin halal sun kare sannan sai a ce to an shiga larura kamar misali da na bada inda za a samu irin loudspeaker na hannu bayan an gama sallah a fita jama'a ga wani abu ko da na masallacin yana ji amma dai ba a ciki aka yi ba ko shi zai bada shaida ba a ciki ba aka sanar ba a waje ne ya fita da loudspeaker sa kaga mutum dai ko a lahira zai samu shaidan al'umma ko eh wanda shine
kuma mutum ya tige yana neman addu'a ga malami
mutum ya tige yana neman addu'a a babu ba haka bane wannan neman addu'a yana babin tawassuli ne yana babin tawassuli kana neman tawassulin yan uwa musulmai su ma addu'a wannan bai shafi cigiya ba bai shafi cigiya ba kamar abin da shi malamin da yake faɗa ko da yake kai kana nufin cewa ya shafe shi ne bai shafi al'umma ba babu laifi ai addu'a ce kawai addu'a ce in muka auna da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai malaman da ke ganin babu laifi don an sanar da mutuwa a masallaci suna ba da misali da mutuwar sarkin Habasha ai a masallaci annabi ya gaya masa habbai ya ce musu akwai wani mai mulki da ya rasu sannan aka kira jama'a aka yi sallar jana'iza salatul ga'ib yana nuna kamar babu laifi a kai idan matsala ta addu'a ce wannan matsala ce ta tawassuli ban ganin akwai laifi a kai insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك